Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. Sojojin Ukraine sun samu dannawa cikin birnin Kherson, yayin da sojojin Russia suka janye cikin gaggawa. Mutanen ƙauyukan yankin sun yi ta fitowa daga wuraren ɓuyarsu, suna marabala lema sojojin Ukraine, tare kuma da basu labarai masu cike da abubuwa masu tayar da hankali na yadda sojojin Russia suka yi ta hallaka fararen hula da kuma wawushe abubuwan da ke cikin gidajensu. A cewar Sarki Khlan, mataimakin shugaban yankin na Kherson, yanzu kusan dokacin birnin na Kherson na ƙarƙashin ikon sojojin Ukraine. Fayafayen bidiyo da dama da ke yawo a kafafen sada zumunta na nuna yadda sojojin Ukraine ke ta kakkafa tutoci masu launonin rawaya da shuɗi a birnin, yayin da mutanen wuraren ke ta shagulgula. To amma sojojin Russia da ke janyewar sun yi bayanai sabanin wannan. Wani sojin Russia ya bayyana yadda aka umarce shi da sauran ƴan uwansa sojojin da su gaggauta sanya tufafin farar hula don kar a ɗago su. An kuma bayar da rahoton cewa ruwa ya ci wasu sojojin Russia da suka yi yunkurin tserewa ta cikin kogi. A halin da ake ciki kuma, jagabannin Majalisar Ɗinkin Duniya sun tattauna da jami'an Russia je jama'a kan yarjejeniyar jigilar nau'ukan hatsi da takin zamani a tekun Bahar Aswad kwanaki 8 gabanin karewar wa'adin wani bangare na yarjejeniyar. Shugaban sashin ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya, Martin Griffiths, da shugabar cibiyar hada-hada da ayyukan cigaba, Rebecca Greenspan, sun gana da wata tawaga ta babban mataki daga Russia bisa jagorancin mataimakin ministan harkokin wajen Russia, Sergey Vashinin. An yi tattaunawar ce ta bayan fage a babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ko Palais des Nations da ke birnin Geneva, aka kuma kammala da yamma. Tattaunawar ta raja'a ne kan ɗorawa bisa ci gaban da aka samu wajen kawar da duk wata tangarɗa game da damar jigilar kayan abinci da takin zamani, ciki har da ammonia da ke fitowa daga Russia zuwa kasuwannin duniya, a cewar wani wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya. Ɗaruruwan Iraniyawa sun bazu kan tituna je jama'a a lardin Sistan Baluchistan da ke kudu maso gabashin Iran don tunawa da murƙushe jama'a da aka yi ranar 30 ga watan Satumba, wanda ake wa laƙabi da jimma'ar jina-jina. Wasu fayafayen bidiyon da aka tura ma sashin fasha na muryar Amurka sun nuna wasu masu zanga-zanga na tattaki a Zahedan, headquarter lardin. Wasu fayafayen bidiyon kuma sun nuna masu zanga-zanga a birnin Hash na ɗaga murya suna cewa Allah ya halaka Khomeini da kuma Allah ya halaka mai kama karya, suna nufin shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khomeini. An kuma ba da rahoton barkewar zanga-zanga je jama'a din a biranen Chabahar, Rax, Pishin da Iran Shar. Tokar a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An tilasta yin murabus ma shugaban sashen kwastam da kare kan iyakokin Amurka, sashen da ya fi kowanne yawan jami'an tsaro a Amurka, yayin da jami'an kare kan iyakar ke ta yin kicibus da bakin haure masu yawan da ba a taba gani ba da ke shigowa Amurka daga Mexico, a cewar wasu mutane biyu masu masaniya kan al'amarin. An umarci Chris Magnus ya yi murabus ko kuma a kore shi ƙasa da shekara guda bayan da gwamnatin shugaba Biden ta tabbatar da naɗinsa a matsayin shugaban wannan sashi, a cewar wasu mutane biyu da aka yi wa bayani kan batun, suka kuma yi magana bisa sharaɗin sakaye sunayensu saboda ba su da hurumin magana ma jama'a. To amma shi Magnus ya yi ƙimimi. Sige Magnus ɗin wani ɓangare ne na tankaɗe da riraya da ake kyautata zaton za a yi a ma'aikatar tsaron cikin gida, yayin da take faɗi tashin neman yadda za ta ɓullo ma yadda ɗumbin baƙin haure ke ta zuwa daga ƙasashe da dama, ciki har da Venezuela, Cuba da Nicaragua. A ƙarshe, ruwan sama kamar da bakin ƙwarya daga hucin haukaciyar guguwar nan ta Nicole ya game jihohin gabashin Amurka, kama daga Georgia zuwa kan iyakar ƙasar Canada jiya Juma'a, a yayin da kuma ɗaruruwan mutane a tsawon gabar jihar Florida ke tambayar yaushe kuma shin za su iya sake komawa gidajensu. Yayin da gauran guguwar ta Nicole ke kadawa arewa, masu hasashe sun yi ta gargadi game da yuwar aukuwar mummunar guguwar nan ta Tornado a yankunan Carolinas da Virginia. Ko da yake nan take dai ba a samu rahoton dirar guguwar ba. Guguwar ta Nicole, wadda aka rage matakinta, na iya kaɗo ruwa na sentimita 20 kan tsaunukan Blue Ridge a cewar masu hasashen. Akwai kuma yuwar fuskantar ambaliyar ruwa haka kwatsam a wuraren da suka hada har da New England.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Na goma ta shi lafiya.
Lafiya kalau alheri, ya gurin naku.
Lafiya lauya, yau na jika kamar ana azumi. Ya kaban nan jika kamar rancen.
Kila ban cini ba.
Kamar rancen da na gan manya.
Lalle dai kan ya iban ban ga iya
da na kasa so
kin san farkon azumi yana da wannan abun nan, yana da wannan al'adar
haka
sai a hankali
ace dace lalle ashe da gwamma ashe akwai abin da yake hana manya.
Allah da Allah da bawa Allah
kuma tana da ƙarfi. To baba, yau mun yi wani babban bako. Yau shirin A Bari
yawa,
shirin A Bari Huce kamar yadda muka alkawarta yaya da zango a jamhuriyar Niger, inda abokin aikinmu Malam Mansur ya mana hira da wani fitaccen dan wasan kwaikwayo. Bari mu bazan ƙara bayani ba bari a bata haka.
To shikenan.
Zuwa an jiba an yi shigo kamar da muke
cewa kun ba ya da kansa ba.
Yawwa ya bayyana kansa. To da yake jamhuriyar Nijar muka yi saba ba. Ai sai muka ce to babu abinda zai fi dacewa sai mu shiga sako-sako domin sada zumunci. Sabili da haka za mu fara da mika wannan gaisuwar ta Sa'idu yaran malam da ke limanci a Maraɗi da Hamza Ado washewa mai maganin gargajiya sai Ali Muhammad Fada Ni'ima Maraɗi da Saminu Haske limanci a Maraɗi da Sa'adu Hasken birni mai wahal da bakauye. Lalle sai mu guji irin waɗanda.
Gaskiya.
Sai Tsahiru mai wanki da guga Sura Bildi da Sanusi Biya Maraɗi. Allah ya sa haka waɗannan sunaye suke.
Amin.
Sai Amzin kasuwar Kadiro Maraɗi da Liman Idi mijin Silbiya. Sai Usman Musa Club Sarauniya da Idi Sani Rex Makira da Malam Abba na Alƙalin Maraɗi. Sai Sabi'u Musa Kalla da Yahaya Memban Sarkin Fada da Abdulrashid ɗan Dubai mai danda masu ɗinki. Allah ya sa haka yake. Sai Malam Sha'ibu Oga Sabon Mashi da Ahmadu India Injiniyan Rediyo Nagarta. Sai Sani Ice ɗan Sahura mai nama babbar kasuwar Maraɗi da Attahiru mai kayan miya babbar kasuwar Maraɗi da Hadiza Mamman Sakabo a sabon garin Maraɗi. Sai Malam Inusa mai kwacabla tofa da ke makoyo Maraɗi da Basiru mai madara da ke tashar Sarkin Maraɗi. Sai kuma Taningu Mason Maraɗi da yake Maraɗi muke.
Shi yasa haka za a taɗin Maraɗi ɗin nan.
Yawwa, saboda baƙonmu daga Maraɗi yake. Sabili da haka muka ce gara mu sada zumunci. To baba,
gaskiya faru daga gida kenan.
Haka.
To ni kuma wannan saƙon da ke hannuna na cewa salam VOA Hausa. Ku isar min da gaisuwa ta abar ya huce zuwa ga Malam Haruna Alaramma da Mai Saje Bulama da Malam Sha'ibu Dage. Sai kuma Ayuba Isa garin Sarkin Noma da Yakuba Mai Aski Badaraka da Alhaji Haruna Bibi Waitar Basuwa da Baffa Haruna Bajoga da Kawo Mai Ruwa Bajoga da Aliko Auta Kafinta Yalwa da Mahmud Salu Ƙauran Nan Moda. Sai kuma Sanusi Madatai da Magaram da Zifi Ibrahim Rugar Malam da Fatima Musa Wada Barakin Laji da Aisha Musa Wada Barakin Laji. Sai kuma Babangida Buwa Fajewa Takai ya ce a tashi lafiya. Mai sako shi ne Malami Kura. To Allah sa dukkan ku kun tashi lafiya.
To baba, kamar da muke cewa kullum komai kirkinka ba ka gama kasuwa da gaisuwa. Da yake muna da wannan dogo hira yau kuma ba za mu dogo gaisuwa ba, bari mu jire da wannan sako daga babawo Mato Mai Adua jihar Katsina wanda yake nika gaisuwa ga mai girma Sarkin Fulanin Mai Adua Alhaji Abdulkadir Muhammad da Hajiya Magajiya Bello Mai Adua. Sai Abdullahi Laki Funtuwa da Mani Usman Buti Difa. Sai Adam Harka Tasawa da Sanusi Madatai da Magaram da Abdulaziz Dan Gogo Mai Adua da Mani Tinau Mai Adua. Sai Musa Malam Indu da Nasiru Dogon Dutse da Godwin Waliya Adamawa da Habila Wadata Zamfara da kuma dukkan ma'aikatan sashen Hausa. Da fatan dukkan mun tashi lafiya.
Lokaci kaɗan arziki a cikin ƙasa.
Wato, baba kamar yadda muka ce, bari mu gefe kuma mu ba da abokin aikin mu fili domin gabatar da bakon da muka yi a wannan zauri.
Shirin a bari ya huce a gaishe ku Baba Yakubu Makeri da uwar tafiya Grace Alkairi. Kamar da yanda kuka yi mama sauraro alƙawari da izinin Allah ga mu a cikin shirin tare da ɗaya daga cikin fitattun ƴan wasan kwaikwayo a wannan jaha ta Maraɗi ƙasar Niger da ake ce ma Andije. Domin jin me sunan shi na ainihi kamar yanda kuke tambaya da wasu abubuwa da suka shafi rayuwar shi baki ɗaya. Ga mutare da shi a cikin shirin a bari ya huce.
To madalla, sunana Adamu Madugu, wato wanda aka fi sani da lakanin sunan Andige. Gaskiya Masar lalle kamar yadda kace ɗaya daga cikin ƴan wasan kokoyo, in kace fitati to kai zuwari, saboda har yanzu dai muna neman kai. Alhamdulillahi, shekarun suna da dama wanda na fara wasan kwaikwayo, saboda na fara shi tun ina primary. Akwai abokai na da dama waɗanda muka fara tare da su, wa'ansu mushannin ƙauye ne, wa'ansu suna cikin ayyuka dai da dama na gwamnati. Tunda ina ganin har akwai abokina guda wanda yau Allah ya sa an waye gari, minista ne, yana ɗaya daga cikin ministoci, wanda yana ɗaya daga cikin wanda muka fara wasan kwaikwayo da shi tun muna lakwal. To alhamdulillahi, sai in ce gaskiya a cikin wasan kwaikwayo Abu Kudani wanda ya bani shawa, wanda ya sani ga shi wasan kwaikwayo.
Menene wannan abu?
A lokacin ina yaro na, ina shawa ganin kallon sinima, wanda tsohona yana mun kwadan cewa in tsaya in yi karatu, ni ko duk dare na Allah ni harkar sinima tana bani shawa. Zan je in ga film ko na Shinuwa ko na Indu ko American film, ina shawa su. To sai nake ganin duk wanda ya fito wanda ake ce ma kaman mai film boss haka, yana mutum ne wanda kaman sai in ga ya fito kaman kamili ne, wanda shi kokarin yake ya kwato hakin wani. To wannan abu yake bani shawa sosai, shi ya sani wasan kwaikwayo, ya bani shawa ga wasan kwaikwayo. Nike wasan kwaikwayo tun kamar yadda nace ma ina dan kankani na, har na kawo wanga lokaci, kuma Allah da iko ne, Allah ya sa ban bari ba, ina cikin yi har yanzu. Abun da ya dan bani mamaki shine kamar yadda kace yau an waye gari, wasan kwaikwayo na ya shiga kasashe da dama waɗanda ni kan kaina nayi mamakin abin. Akwai ƴan Niger kamar ƙasar Makka, Libya, Cote d'Ivoire din nan, Burkina, ina Mali, duka inda dai ƴan Niger suke, to suna dan shin wasan kwaikwayo na, kuma wasan kwaikwayo na yana zuwa ta wato hanya ko kileji ESB a tura musu, ko ta WhatsApp kenan yanzu da ya samu ana ta tura mutane. To ina mamakin wanda wasan kwaikwayon ya watsu haka.
Idan muka wayo baya mantar numfashinka ba, ni ya tayaya ka kafa kungiya ta wasan kwaikwayo da ake gabatarwa a gidan radio, tayaya aka fara har abin ya dore?
Madalla, a lokacin ina dan taba kasuwanci, saboda da nayi ina college, nayi birebe na daya. To lokacin nan gwamnati ta hidu wata not abin da ake kira not eliminator, ana son a ce kowace history ko geography hakan ga ko mina ne ana son ko isuwar kamar yadda nace history ko da yaushe ana son sai ka samu moyan to wannan abu sai a wannan lokaci na samu tangarda da an kai bireban ban samu ba to sai ina da magaji Allah ya jikan shi kuma ya sake biya mani lakol na kuma to amma duk da haka nan dai ina nan ga shawon wasan kwaikwayon to karatun nau sai ya zamanto wani kudi wani bashi kamar yanda ka san madalla madalla ga abin da ga kai abin da yake ga inda ya karkata ana nan to da an ka bude radio amfani nan garin Maradi to kuma sai mun kaje tare da sauran yan wasa da muka hadu muka tai muka tambaya muka ce to muna son mu dora gabatar da wasan kwaikwayo Allah da iko nayi ko da yake wa'ansu sun riga mu daga cikin waɗanda muka fara wasannin Allah ya shakan su ba zan manta ba akwai su Tani Pascal kamar su Maryama ADS kamar su Bebe suna da dama waɗanda dai yau an waye gari dai sun riga mu gidan gaskiya Allah ya shakan su da muka fara wannan wasa wasannin sai ta samu karbuwa a gidan radio mutane suna shawar wasan kwaikwayo shikenan har muka kai satin duk da ban mai ba mutane suna jin sahin yaya aka yi wanga sati ban su ji sabon wasan kwaikwayon mu ba to wannan abu sai ya ba mu ƙarfi na cewa wannan wasa mu ci gaba da shi saboda mutane suna shawa shi duk abin da kake yi in ya zama to muna mutane na shawa to ka gani yana da kyau kai ma ka hidda hakkin na mutane tunda suna son abin to haka muke muna trup amfani a lokacin kenan sunan trup kin amfani tunda radio amfani ne muke ma'aikin a karkashin su muke kuma Allah da iko ne har yanzu ban mu rabu da su ba muna tare da su yau kusan shekara 20 da wajen uku ko da hudu ma ko in ce da biyar tun dai budawa radio amfanin Allah da iko ne kamar yanda kace to lalle an samu daukaka tunda menene daukakar da aka samu yau idan muka yi wasan kwaikwayo akwai kawan masu aikin sayar da kastoci hakan ga discotheque haka suna dauka har suna bada abinci da shi to ka gani suna sayar ma mutane waɗanda a lokacin da muka yi shirkin da basu saurara ba ko kuma su jiya ba ko kuma suna bukata su saurare su yi kowane lokaci to suna zuwa su saye wajen su tunda mu da in muka yi daga nan kuma sai wani sati in mun mako kuma in Allah ya ba mu ikon ga yanda in mun kare shi mu aza wani sabo ko kuma shi mun ba mu kare shi ba ga yanda za mu ci gaba da shi to kaga da haka ne muke tahiya kadan muna ta gabatar da wannan wasanni to kuma alhamdulillahi har yanzu tunda mutane suna ci ta bayan mu to mun gode ma Allah
bangaren abin da ya shahi tiyatar ku wasan kwaikwayo yana da fuskoki daban-daban akan me kuka hima da hankali na zamantakewar rayuwar al'umma tunda shi tiyatarin aka ce duk mako ne za a saurara noma ne kiyo ne shin komi ne kuke bibiya rayuwar al'umman mutane kuka dauko wani abu ne wanda ya damu mutane ko kuma kukan yi arashi ne ko kuma a'a kukan yi kan mai uwa da wabi
yawa eh to shi wasan kwaikwayo akasari da ake shi arashi ne
yawa sai kace mana ai Allah yayi mai gida kun abun nan ne ko
mun yi raba na ya ban takarda
haba alhamdulillah
yanzu da kiyare ta sagiti in Allah ya ci
a'a ana ma batu ke ni yanzu saboda Allah ma ga yanda nake mace wallahi sai kuma da Allah yake mace ni ba na ganin ta take
haka ne baba kaji bakon sabi wannan
hira ta kayatar
haka yake sai a biyo mu bako mai zuwa domin jin amsa wannan tambaya da kuma ci gaban wannan hira har ma da waɗansu daga cikin wasannin kwaikwayo da suka yi. To baba yau labarin da zan baka.
To
labari ne na wani buzu da iyalin sa, wani buzu.
Ke ce har yau da jamhuriyar Niger din ake.
I see. Sai da bayan lokaci yayi da zai koma gida sai wannan attajiri ya mishi goma na arziki ya hada mishi kayan mutunci sosai.
Na'am.
Sai wannan buzu ya kama hanya ya koma gida, yana tafiya gida tun daga nesa iyalin shi suka ganshi ya taho da kaya niki-niki. Ana ta oyoyo, ana mai gida, barka da zuwa mai gida, mai gida, barka da zuwa, mai gida, 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 m abun arziki a shi ne mai gida.
Lalle dai kan. Wato ya ji ya ga mai gidan gaske.
Ayyancan ga mai gida tun da shi bai iya yi mai iyali komi ba.
Wayo Allah da.
Daga malaba jini na daga bada hannu sabini raka sai mako na gaba kamar yadda muka alkawarta mu sake a wannan babu
na mai sake
shigowa za ku mu ji labarin da za su ba mu daga jamhuriyar Nijar yanzu a madadin
baba ya kuma makeri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya. Take a look at you.